ga mu alayin me ma sa muna tare da wakar makosa to ya ne ga yuna ba wani shege emana wannan karan nazo ne in ƙara bada hakuri game da tsayawan da aka yi wajen ci gaba da open bus din ogasa wato na dan dakata da yin posting din mutane so wannan karan ina mai ba ku hakuri sannan kuma ina mai albishir da ce muku ogasa open bus har yanzu ba a cire winner wanda ya cinye ba saboda gaskiya an rikita mun kaina na ga buro uba so wannan karan mun dawo ne back to back domin mu nuna kuma mu gabatar muku wanda ya zo face winner na wannan open bus din ogasa akwai wa'anda sun yi nasu amma ban samu na kalla ba ko kuma ban samu na yi posting din nasu ba so da Allah ina son a cikin wannan bidiyon ku mun comment da sunan duk wani account din da kuka sanya yi in dai ka yi ogasa open bus to kai comment kai mention din sunan ka a cikin comment section din wannan bidiyon ni kuma zan je in kalla bidiyon kan dauko in yi posting daga nan kuma sai mu shirya yanda za mu yi mu cire face winner da kuma second da kuma third a basu kyautan sa idan kowa ba wani shege emana